بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا انت في كتاب الصيام كتاب الصيام لتايم أزمة حديثنا 184 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كيتشوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال الله صلى الله عليه وسلم يكي لا تقدموا رمضان كذا كغباشي رمضان bi saumi yawmin da azumin rana daya wala yawmin ko azumin rana biyu tarbe kenan a tarbe azumi zai kamana illa rajulun kana yasumuhu sauman sai in mutunan da ya kasance yana azumin shi da ma wani azumi falle sumu sai azumin shi kenan kasa ba kana litinin da alhamis kuma ya kama tarbe ne rana tarbe yana gobe ko jibi kama wata ne nan ba shi ba ake magana amma ta kanas ka tarbe shi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana أنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجى النبي مسئلة أمن شاء الله هنا تشوى إذا رأيتموه إذا كوكا غنشي ما ناجين جلوم وطا فصوموا كدو أزمي وإذا رأيتموه إذا كوكا غنشي فأفدروك أجي أزمي فإن قم عليكم إذا أن ساموك شيتكين جلجيجي فقدروا له كقدرتا مش ما ناكو قدرتا تشوى يا تشكا قوانا ثلاثم matakar an yi girgije an duba ba a ganshi wato sai a kadarta yayi kwana fa akmilu iddat sha'ban 30 wato ruwaye to cika lisahin sha'ban ne kasance kwana 30 an Anas ibn Malik radiyallahu anhu kala yake cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tasahharu ku yi sahur fa inna fi sahur baraka cikin sahur akwai albarka wanda abinci ne mai albarka dalilin albarka shi yake kasancewa dan abu kadan mutun zai taba kuma ya zamana tsawon muni ya mushi maganin shiga cikin matsalar yunwa ko ishiruwa yana da muhimmanci akwai an karamin littafi na hada hadisi 40 musa kan sahur an Anas bin Malik yana busa Google akwai shi yana samun shi radiyallahu anhu an Zaid bin Sabit radiyallahu anhu kale yake cewa tasaharna ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mun yi sahur tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam summa qama ila salati sannan ya tashi zuwa ga sallah قال انس انس yace qultu li zaidin sai nace ma zaidu kama kana bainal azan wal iqama kamar wani lokaci ya kasance tsakanin kiran sallah wa sahur kai da sahur kiran sallah da sahur kamar wani lokaci qala sai yace qadr 50 aya kamar daidai gurgurdan aya 50 kamar daidai gurgurdan kanta aya 50 tsaka tsakiya ayi ba doguwa ba mafi karshe kamar ayatul daini da ta kai safa guda ba kuma mafi kananta ba kamar su da hammata don wannan shi ne za a karanta yauwa matsakaita ba wannan malamai suka ce yake nuna mana yadda sahabbai suke da ruko da qur'ani da tabi'ai kasancewar kadar da abubuwan su ma da zasu ba mantar gare su ba amma da ayoyin qur'ani suke gane a duk da aka ci ma daidai gurgurdan aya 50 a lokacin sa dake kowa marikin qur'ani ne ya san me ake ne ya isan yadda zai kadarta lokacin من عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر يا كسن شيء أصباتنا تردوش وهو جنوب ينادى جنبا من أهله إلى كسنتر إياه ثم يجي تسلو سنن سي يوانكا ويسوم يأزمي وأن يكينونا الفجر هو توما متن ينادى دا جنبا بيوانكا وبيهانا يدعو أزمي شكما بيلا مسألة كوني an abi hurairah radiyallahu anhu anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man nasi wa huwa sa'im wanda ya mance yana mai azumi fa akala aw shariba ko yace ko ya sha falyutimma sawmahu ya cika azumin shi fa inna ma adamahu Allahu wa saka Allah ne ya ciyatar da shi ya shayar da shi shine dalilin da sauran malamai suka ce babu ramuwa akan shi inda Allah ya ciyatar da shi ya shayar da shi babu ramuwa akan shi imam maliki ya so sun tafi akan ramuwa saboda ihtiyadi ba dan saboda wajibta ta an abi hurairah radiyallahu anhu kare yake cewa baina ma nahanu julusin inda annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci muna zamana a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam izi ja ahu rajulun sai wani mutum ya zo mushi fa kale yace ya rasulullahi ya ma'aikin Allah halaktuna halaka fa kale sai yace malaka me ya same ka kale yace waqatu alamraati fi ramadan na abkawa matata ina ciki a cikin watan ramadan wa ana sa'im ina da azumi وفي روايه او روايه اصبت اهلي في رمضان ناكو سنجي يالي نا رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي انو ساسن كيتين هل تجر رقبتن شين زكا سامو بايوا تؤتيكو هذا زكا انت قال لا سيتي قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين شن كان هذا damar ka samu wata azumi wata guda biyu ka jeranta su kala la sai yace a wata ruwaya yace me afkar da ni cikin matsala in ba azumin ba dalilin wanda cikin azumi na wata guda bai iya mallaka kanshi ba ya zai iya jeranta kuma wata biyu ga su haka kala sai yace fa hada tajri da 60 miskinan shin zaka iya ciyar da miskini 60 yake nuna wannan yayi wannan abin ne bayan an sauko kafara ta azumi shi yasa yake aike cewa ya hallaka kala yace la a bai samu dama saboda talakan kala sai yake cewa a wata ruwa yace ai tsakanin Madina ma duka babu wanda kai talauci na fa sakata annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shiru fa bainama nahnu ala zalika a wani lokaci muna zamana cikin wannan gurin iz utiya annabi sallallahu alaihi wasallam bi arkin fihi tamr sai aka zo ma da annabi sallallahu alaihi wasallam da wani kwando wanda akwai dabino a ciki wal araqu al miktalu al araq shine al miktalu kwando yana nan a cikin hadisin bukhari hadisin musa da hadir cikin abin da ya dauki ya saki hinshi a bukhari in kuma manta bace akai fa akhazal miktala sai ya dauki kwando kala sai ce aina sa'il ina mai tambaye yake kala sai ce ana ganana kala ce khuz haza ka dauki wannan fa tasaddaq bihi kai sarka da shi fa kala sai ce ala afqar min ya rasulullah in yi sarka ga wanda yake ni talauci da shi ya ma'aikin Allah yace fa wallahi ma baina labbataiha yace wallahi babu a tsakanin duwatsun ta guda biyu yuridul harratain yana nihin duwatsu fararu na Madina ahal baitun babu wasu masu gida ɗan wasu gida afqar min ahal baiti wanda suka yi gida na talauci in ba ma wanda yake talauci ne wanda yake bukata to ba wanda yake bukata fa dahikan nabi sallallahu alaihi wasallam ta baddat an ya buhu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dariya ya ahi gashi suka bayyana hakorin shi na tamu sun makala sai nace adimu ahalaka ka ciyatar da iyalanka to alharra ga ga zinubi ya zama mishi sababin samun abinda zai ciyar da gidan shi ma wajen abincin miskini sattu alharra al'ardu tarkabaha hijaratun sud kasa wadda a sama da ita akwai duwatsu bakake kamar kasan wannan Madina shine alharra alharratain kuma da nan guda biyu na Makka da Madina kenan sai babu na 33 babu saumu fi safari wa gairihi wannan hadisin da shine malamai suka tai kan cewa kafara kauta ta kaita ne ga wanda bamban da malikiya su malikiya da ci da sha da komi wanda da gangan mutun yayi to har kafara ta hau bayan ramuwa to amma sauran malamai akwai malaman fiqhun da suka tai cewa kawai kafara ta zo ne akan saduwa ba za a kuza ta akan ci da sha ba kawai su sun tahi cewa za a takaita ta ne akan duba da wannan hadisin babu saumi fi safari wa gairi amma su malikiya sun kalli cewa ai illa da ta sa saboda keta alhurma azumi ne keta alhurman ramadan ne ta sa sai suka yi ilhakin ci da sha ma akan saduwa dan saboda keta alhurma azumi ne yake so a horar da mutum akan abin da yake babu saumi fi safari wa gairi ana Aisha radiyallahu anha anna Hamza ibn Amr al-Aslami قال للنبي صلى الله عليه وسلم yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam asumu fi safar in zan iya azumi cikin bulaguro ma'anar shi shine a asumu fi safar ya ka shahi Hamza ta tambaya wa kana kasira siyam ya kasance mutun ne mai yawan azumi kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace mishi in shi ita fasum in ka ga dama ka yi azumi wa in shi ta fa'afdir in ka ga dama ka aje azumi kenan wannan hasabin kuwaka in ka ga kana da karhi kai baka cuta ba baka wahala ba zaka iya yi in ka ga kuma zaka wahala to kakkai an hana أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال يكي تشاكونا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم من قصن چه منا بلا قرو تارد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يئب سائم على المفدور مي أزمي بي آيبة مي چن أبن چبا ولا المفدور على سائم حكا مي چن أبن چبا آيبة مي أزمي با يكي نون كو ونن يا حلتا دي دي وربدن قرهم متن إن ياسن ياي بي أشا وحلا با yayi shi yayi in kuma ya san in yayi zai wahala shi ya san yanayin jikin shi to wannan shi kuma an hana shi ne annabi ke cale sanin albirra asmu fi safar an abi darda radiyallahu anhu kale yake cewa kharajna ma a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi shahr ramadan mun huta tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin watan ramadan fi harrin shadid cikin zahi mai tsanani hatta in kana ahaduna la yad'u yadahu ala ra'si min shiddatil harri har sai da ya kasance ɗayan mu yana aza hannun shi a bisa kan shi saboda tsananin zahir rana wama fina sa'imu illa rasulullah sallallahu alaihi wasallam cikin mukaffa babu mai azumi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa abdullah ibn rawaha da abdullah ibn rawaha me yasa saboda su suka ga sun iya sun ga suna da ƙarfin yin azumi wancan kuma suka sauke su azumi an jabir radiyallahu anhu kala yake cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance cikin bulaguro fara'a zihama wa rajulan qad zullila alaihi sai ga matsatsa taron mutane sun hasin matsa juna an yi yawa ga wani mutun can an mushi inuwa fa kala ma haza su suka ce annabi yace menene wannan karu sa'imun suka ce ai azumi ne yake ya galabai ta hajjama an zo an rinrihe shi a bulaguro kala sai annabi sai yake cewa laysa min albirra asawmu fi safari bai daga cikin aikin da'a yin azumi cikin bulaguro ma'ana kamar irin na wannan wanda zai cuta hayya kai haka ba wanda ba za a dauki hadisin akan umumin shi ba cewa gaba ɗaya kwata-kwata azumi cikin bulaguro ba aikin da'a bane a ga wanda zai cutu kamar wannan tunda ga sababin shi nan wa fi labzin li muslim a wani lafazi na muslim yace alaikum bi rukhsatillahi allati rakhasa lakum wa alaikum salam ina horanku da rukhsa da rangwame na Allah wanda Allah ya rangwamta muku kenan rangwame ne na Allah wanda ya ga dama yayi kokari ya ruka an Anas ibn Malik radiyallahu anhu kale yake cewa kunna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin mun kasance tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin bulaguro fa minna sa'imu minna al-muftir cikin mu akwai mai azumi akwai mai cin abinci kala sai yace fa nazalna manzilan sai muka sauka wani masauki fi yawmin harrin a cikin wani wuni mai tsananin zafi wa aksaruna zillun mafi yawan mu inuwa sahibul kisama abucin bargo saboda babu inuwa ko kusa sahara je suna faɗin wannan saboda muka sahara je kamar sahara a garis ya kasance wanda yake da inuwa shine mai bargo zai daga bargon shi yayi inuwa ya shiga fa minna man yattaki shamsa biyadihi a cikin mu akwai mai kare rana da hannun shi zai rika daga yana yin haka ko ya yi sauki rana kala sai yace fa sakada suwa mu sai masu azumi duk suka fadi wa qamal mufduruna fa darabul abniya sai masu cin abincin suka tashi duk suka buga suka sanya gine-gine suka sanya hema da inuwa wanda zai masu azumin su shiga wasaqur likaba kuma suka shayar da dabbobi su suka yi baruwan dabbobin mu marasa azumi fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce zahabal mufduruna al-yawma bil ajri yau masu aje azumi sun tahi da lada sun kwashe lada kenan su sun hadu ba amfanin komi komi sai an musu to sun musu hidimar da su suka kwashe ladan ba ku masu azumin ba an Aisha radiyallahu anha kala take cewa kana yakunu alayya sawm min ramadan ya kasance ana bina azumin ramadan wanda tabbari a kwanakan al'adat fa ma asadi wa an aqadi ban samun dama irama illa fi sha'ban hi a cikin sha'ban ta bayyana cewa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki yake yawaita azumi sai in bari dan mu yi tare kenan har wance lokacin take kai shi to anan gurin malamai suka yi wani istinbadi cewa wanda ya kasance ana bin shi ramuwa yana iya yin azumin nafila da na uku na ayyamul bid da su kwanakan ranar arfa da sauran kwanakan tun daga Aisha dai mun san matsayinta ta ce ramuwar tabbatai har sai sha'ban ya zo sha'ban daga shi sai ramadan yake nuna cewa tun daga ramadan ba ta yi azumi ko ɗaya ba har zuwa sha'ban da kai muharram ya zo da kai tasu'a da ashura sun zo da kai arfa sun zo kenan yake nuna ta yi su ta jinkirta ramuwar ta ne har zuwa wancan lokacin da shi suke hujja ana Aisha radiyallahu anha shi yasa ma akhazul hukuma karkashin hadisi ba kawai abin da aka gani a zahiri bane ba abin malamai suna sa kwakwalwarsu da zurhin tunanin su akan huddo hukunci karkashin hadisi ana Aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa man mata wa alaihi siyamu wanda ya mutu ana bin shi azumi sama anhu waliyuhu waliyin shi mafusancin shi ya mushi azumi ko da ko uba ko dan uwa mafi kusa dai wanda ya kasance mafi kusa shi zai kasance kuma shi zai dau azumin nan a wannan azumin malamai suka ce ma azumin nazar ba kowane azumi ba ko na ramadan ba a rama ma mutum azumin alwashi wanda ya ce in na samu kaza sai na yi azumi biyar to yan mutu wannan alkawali ne ya zama kanshi wannan in yan mutu rama mishi za a yi amma ramadan wani ba zai dauka rama mishi ba ko wani azumin shi daban wani ba zai dauka rama mishi ba azumin alwashi kuma wajen ramawa asibi wanda inda za a raba gado shi zai yi cin diyawa to shi zai doki azumi. Akhrajahu Abu Dawud, Abu Dawud ya hudu shi kare ce haza fi nazar khasa ga magana. Yace wannan azumin alwashi kade ake magana. Wa huwa qawlu Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Tace magana Ahmad dan Hanbal Allah mashi rahama. Ahmad malami ne na Abu Dawud malamin shi ne shi sai na kalto magana shi. Ana Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma kale yake cewa ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya rasulullah, wani mutun ya zo zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma aikin Allah, inna ummi matat ma'ihiyata ta rasu wa alaiha sawmu shahrin, kuma ana bin ta azumi na wata guda, afa gadihi ana shin zan rama mata azumin wannan? Kala sai yake cewa law anna ala ummika dainun, bani labari da yace ma'ihiyarka tana da bashi na kuɗi, ma'ana wani yana bin ta jika 10 ko 20, a kunta qadihu ana shin zakka biya mata, ma'ana zakka biya kuma a ce ya biya tu? Kala na'am, yace eh haka ne. Yace fa dainullahu aku an yuqda bi dainullahi, bashin Allah shi cancanta ai a biya, kenan ya halitta ka biya mata. Shi ma ne kace bashi annan ne na alwashi, kuma da ne da ma'ihiyar shi, da da ma'ihi shi wannan. Eh anta wa maluka li abika wa anta wa maluka anta min kasabi abi, ma'aikinka kamar wani bangare ne na jikinka, in ya maka aikin ibada, in ya maka aikin alkhairi, duka wannan ladan yana tarla ka. Da wannan hadisin da wancan da ya wuce cewa fi nazar khasa sama anhu waliyuhu, makusancin shi mushi azumi da wannan da zai biya ma ma'aikin shi, to malamai da wannan sauran hadisai ma suka ce duk wanda ya kasance ma'aikin shi ya rasu ko ma'aikiya, da sallah da azumi da karatun Qur'ani komai sai kai da sunan shi, kuma ladan ya tarda shi. Yasa suka ce da a ce mutun ya kasance yana da hikima, yana da hazaka, yana da fiqhu, duk ibada shi ma ta nafila zai yi ta da sunan uwarshi da baban shi. Allah ya ba su, kuma kai babarin ka zai abanza ba. Ba irin na dan adam bane ya ce in ka bada kai ka tashi a tutar babu. In ka bada ma kuma doriya akan haka ka samu biyayya ga ma'aifi. Wa fi ruwaya, wata ruwaya ce ja'at imra'atun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, wata mace ta zo zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ta ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah, inna ummi matat ma'aihiyata ta mutu wa alaiha sawmu nazirin, ana bin ta azumin alwashi. Kun ga nan kirara an fada azumin alwashi, afa asumu anha, shin zan mata wannan azumin? Kala sai ya ce shaytanan yake hamrul mutlaq alal muqayyad, nan ta can baya da an ce azumi an yi idlakin shi ba a ce na alwashi ba, to wannan ta ce azumin alwashi, to dole wannan alwashin sai an dora shi a ko ina saboda ya zamana sun tafi daidai. Afa asumu anha, shin zan yi mata azumin? Kala sai ce afa ra'aita law kana la ummuki dainun, bani labari inda a ce ma'aikiyarki tana da bashi, faqadaitihi, kika biya wannan bashin, akana yu'addi zalika anha, shin wannan zai biya mata? Kala tana amtace yi. Kala sai ce fasumi an ummuki, to ki azumi ga ma'aikiyarki, ya zamana za ta iya yi kuma a sauke mata nauyi. An sahal ibn sa'ad sa'idi radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yazalu nasu bi khairin, mutane ba za su gushe da alkhairi ba, ma ajjalul fidar, matuka suna gaugauta bude baki in rana ta fada, wa akharu suhur, kuma su jinkirta suhur, matuka suna wannan ba za su gushe ba, su gushe ba cikin alkhairi. Ana Umar ibn al-Khattab hadisi na 200 daidai, Allah ya rada shi, yake cewa idza aqbala al-laylu min hahuna, idan dare ya fuskanto tana, wa adbara an-naharu min hahuna, rana ta fuskanto tana, wa garbata shams, rana ta fada, yace faqad afdara sa'imu, to mai azumi ya ci ya kare azumi ya kare. Kenan wannan shine malamai suke hujja cewa babu zancen misali ka sadar da azumi da wani, tunda wasu suna yin shi a cikin tabi'ai da sahabbai, tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yace faqad afdara sa'imu, daga rana ta fada ko ba kai bude baki ba azumin ya kare, mudda shi ta kare yayi expire, ba zancen ka ci gaba da samun lada. Ana Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma kare yake cewa naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wisali, annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana gami da sadar da azumi, kai azumi baka bude baki ba ka wuce da shi, kuma gobe ma ka wuce da shi kwana biyu kwana uku. Qalu suka ce ya rasulullah, ya ma'aikin Allah, innaka tuwasil, ai kai kana wisali. Qala inni lastu ka hayatukum, ni ba kamar ku bane wajen karhi, inni ud'amu wa uska, ni ana ciyatar da ni kuma ana shayar da ni, ma'ana kasancewar shi tare da zikirin Allah da karhin imani, ciyarwa ta ruhi, ciyarwa ta ruhi ba ta zahiri ba. Ko wanda suka ce ana ka mushi abincin aljanna ne yana ci, to in ci yayi kuma ba zancen azumi ai, ba zancen a ce an yi misali ya kari. Eh dai ana nihin ciyatarwa ta ma'ana, warawahu abu huraira ganawa shi da mala'iku da ganawa shi da Allah suke dauke mishi da ƙarfin jin kamar ma yana tare da abinci wa Aisha wa Anas ibn Malik radiyallahu anhum Allah ya rarda su wali muslim an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu yake cewa fa ayyukum arada an yuwasil duk wanda daga cikin ku yake so yayi wusali faliwasil ila sahar ya sadar da azumin zuwa asuba kai ya wuce nan kenan wannan ba da dama ne ga wusali amma zuwa asuba kai ya wuce to duka wannan gaba daya hadisan hani game da wusali da kuma hana kai ya wuce zuwa ga asuba hani ne wanda yake hani ne na hayu ishfaq hani kala kala ne akwai na hayu taharim akwai na hayu karaha akwai na hayu tanzih akwai na hayu ishfaq wannan hani ne na tosayawa ba na haramtawa ba shi yasa mu ga wasu sahabbai da dama zaka ga suna yin musali kwana 5 kwana 6 wani sati ma zai sati bai sa ko ruwa bakin shi ba kuma dan ya nuna musu cewa yana tare da ƙarfin shi har ya ce ya kawo musu wani katan yace ya karya musu kwana 7 yayi misali to wannan saboda ƙarfin shi ya kai kuma ba saba ma annabi yayi ba saboda ya san na hayu ishfaq ne hani ne na tosayawa ba hani bane na haramci ko na karhanci shi yasa irtikabun na hayu ishfaq wanda ya san ya iya shi kuma ya halitta biyayya ma ladan ma za a bashi inde na hayi ne na ishfaq na zan mu tsaya ko ai kaga mun daura kenan kana da mata aha to abun